Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa akai miki dole. A yau shirin na kasuwa akai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta Baje Koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa. Wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar 8 ga watan Maris da aka yi. Mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa kuma kayayyaki na gargajiya. Yau shirin kasuwa akai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta Baje Koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin da magaram.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kubra Alhaji Sabo da ake cewa kubur kubur. Muna cikin kungiya da kayan mumuma. Tunda mun kawo kan sai da mun baza. Amma a cikin kungiyar mu dai ni ce freezer.
Wata kungiya kenan?
Kennugur sunan wannan korofama ba Kennugur
sunan kungiyar ku Kennugur kungiya ce ta mata kamar mi da mine ne kuke sarrafawa
to ana sarrafa maka garin dan wake yaji garin tsaki garin tuwon laushi ba abin da ba a sarrafawa na gargajiya dai na wannan duka kowanne muna yi
to yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da kaya da nake gani da su taliya mi ce wannan
taliya ta maka ce ta wake maka ce ta wake wannan kuma garin dan waken
to yaya kasuwar take
kasuwa to alhamdulillahi ba wuya ba dadi tunda kun san zamanin abin da yake ciki amma yanzu dai ana nan dai ba a ce ba da dadi ba a ce ba dadi tunda ga yanayin da zamani yake ciki
ko wanne wanne ne kudin ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke saida
su wannan duka wannan maka jikka garin dan wake jikka yaji da na jikka da na 150
kuma wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kade kuke kasuwa kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu kasashe
a yanzu dai wannan gurfuma ta mu bata dade ba da wannan yanzu dai wannan kasuwa muka ka kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah radi inda ake zan mu kai kuma zan mu aika halu gari gari a saida
a nan kuma muna tare da magatakarda ta wannan kungiya wadda ita ma ta zo wannan kasuwa assalamu alaikum malama ki gabatar da sunan ki
wa alaikum assalam sunana na Maryama Joseph wadda ake ce ma agat kungiyar mu ta kunnan gurni ce magatakarda zan kara abu su kan abin da president ta hodi bayan sarrafa wake muna tace muna yin makaroni muna yin wasa muna yin kuskus ta wake muna kuskus ta wake muna tukudi muna dage muna sarrafa kaya da yawa bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda mu wannan rini muna rini muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin ga yazo mana da kaman burski ne yazo mu haka bamu samu muka hudo kaya da yawo ba sauran kayayyaki insha Allah
to kamar ita wannan kungiya ta ku ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai sai wannan ka kamar wani wata kungiyar ce ta ba ku jari ko kuma ku ne kuka hada jarun
ku to da hari tun muna tare da mata muna dan tattara kudin mu haka na 50-50 a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake sama dai muna da dan kudin mu sai muka game da wata ONG
kungiya
kungiya mai zaman kanta muka yi dosiya muka je muka aje ciki iko Allah kuma ta bamu bashi to da wannan ne muke sarrafa wannan muna
baya ga wannan kasuwa ta Baje Koli kamar kun saba zuwa kasuwanni na Baje Koli
to yanzu kamar yanda ta hode kungiyar ta mu kon sabuwa ce bamu wannan jinjira ce bamu fara huta ba
anan kuma ga ni tare da wasu ƴan mata kun zo kasuwa ne sunan malama
sunana Sa'adatu
malama Sa'adatu na ganki a wannan kasuwa kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya
to nazo duka nazo in duba kaya kuma in yi sayayya
to kamar mina ne ya burge ki a wannan kasuwa Baje Koli
gaskiya dan waken nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi gaskiya ban taba gani irin shi ba kuma na taba sai so guda na ji dadi shine mai doni kuma taliyar wake bala
kin ji dadi
gaskiya kwarai ma
to kamar sauran kayayyakin kuma mine ne ya burge ki
to anan wannan kasake yake cewa ko mine ne
yo kayan gargajiya ke
kayan gargajiya yawa masha Allah sun yi kyau kuma gaskiya ina jin dadi mata suna kokari uwayen mu masha Allah
suna sarrafa kan
gaskiya masha Allah masha Allah
kamar wani irin goyon baya ziki musu
to ni da hede in kara ankurajin su kuma
karfafa musu gwiwa
yawa karfafa musu gwiwa masha Allah kuma a kama musu gwamnati ta kama musu gaskiya dan su samu su yi kamar shugaba Belisa su samu su ma su yawa abun duka dai Niger za a ce duka kenan in wannan abun wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje kenan duka selo Niger kenan haka ma musu kenan za su iya yin abin da za su iya yin wa'ansu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan su
shi wannan bukurin kin ta yana burge kin san abin da ake da bukuru
to ni zan ce kamar ado ne ake yi da shi
ana cin tuwo ne mana a ciki kwano ne irin nada
yo masha Allah to kin gani kuma na karo ai masha Allah gara da nazo kenan
kin ana cin tuwo da shi ba ko
a ban sani ba
okay
ban sani zan ce kamar irin na fatin kauya ne da ana dora su
yan zamani kuma mai da ci abin fatin kauyawa ko riga to bukuru tuwo ake ci a dora tuwo a bisa haihuwan miya a zuba a cikin bukuru
to shikenan ai
gara da muka zo kin yi aure kina iya mami gidanki ko
Allah
sa mishi eh mana a ga
to ba matsala ai dai zai so ai zan mishi
assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya sunan malama
assalamu alaikum sunana Shatibu Kari president ce ta aikin hannu daga tant wallahi wannan kasuwa tabarkallah sai wanda yaso ya gani na ka kayaki iri-iri wanda ake
shi gana mana
akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba komple da faifan shi da zuwan shi da kuyarkin shi mata cintuwa
da goshi ta cintu
da goshi ta cintu na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita madalin da hinta da kindanta da faifanta
ta shan hura
ta shan hura kawai he dama hural ma akwai ta
ba shan kaso ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sa mu zuwa irin kasuwannin baje koli
wallahi kasuwa baje koli ko ta ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu hudu jahar mu kumya kullun bai wa mu je mu hudu tawani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tayi baje koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga gaskiya da kana muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai wana sai da gudu wallahi
to yanzu kuma wannan bukurin naki da waiwai da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa kuke ke sai da farashin
farashin su to namu nan gida da nan can ba ɗaya bane tunda namu nan gida gidauniya complete shika biyar ne ako shi complete shika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shika 20 ne complete gidauniya shika goma ce complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na 300 akwai na 150 akwai yan dala 100 kowa daidai karfin shi
to kamar miyar kubewa naga akwai miyar kubewa da dawo gona da suwake su kuma na operation su
operation su miyar kubewa kanana chest jika biyu ce maybe tiya maybe mata akwai ta 300 akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata elgaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sassa kilo da muke mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in ji in auna a kasuwa
assalamu alaikum malama sunan
sunana Afsatu Musa kasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne
to ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana sai
kamar nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin dan zana mana
kowane da farashin shi daban-daban wannan shi miya jika ce wannan ta kudin kanana satin wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wayancan su kuma jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ganin estoma shi ma 60 ne miya kuka ita ma jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko
muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai daidai muna zuwa da inda aka kiraye mu
na ina tare da wani malami assalamu alaikum sunan malam
wa alaikum assalam sunan na mana aminu abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabarakallah masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan nazo na dudduba na tambaya akwai kamar farsil wannan da tai magana da biyan addu'a kuma kamar akwai tukudi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarakallah tukudin sun gyara sun tsaftace shi da su diga digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarakallah abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
ka sai amma matanka
a gaba zan saya dai ina da duba insha Allah ina zo in sai wanda za a dan yi amfani da shi madan tattaba mu ma
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah.